sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto na cigaba da ta'azzara domin ko bayan har-haren da ake kaiwa jama'ar yankin a kwanakin da aka fito a Laraba wannan mako ƴan ta'adda sun kai harin ƙare dangi inda suka yi wa jama'a kisan kiyashi bayanan da na sama daga wasu jama'ar yankin waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce jama'ar da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan harin da aka yi a wannan makon sun haura 70
ne sun bazama cikin ƙauyukan dan su cikin kugawokin da gani tunda ba ƙauye guda bane kuma da sun gamu da kai ga hanyar halbe kaza sai su kashe kasu yi gaba wallahi tun ƙarhe 5 na marice suka operation ina gaya ma har kusa ga ƙarhe 10 na dare to duk inda sun ka zo ba wai magana dukiya ba ko wani abu illa kawai halbe na za a ci kan kuwa mai wadi salan ƙarhe 9 da minti 40 sun shiga wani kawai na isa local gami wanda ake kira tozai sai mai kan uwa da wadi ba magana gada ni kai da kai yanzu safe yake amma kowa yanzu tsartsartsar yake saboda ba su da garantin suna iya su dawo don haka shine nake kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha don Allah don Annabi ta sa mana hannu
gwamna Aminu Waziri Tambol ya kai ziyarar gaugawa a yankin na Sabon Birni tare da rakke mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki a nan Sokoto domin jajantawa jama'ar akan wannan iftila'i da ya faru
waɗanda suka rasu muna roƙon Allah mai rahama mai jinƙai ya gafarta musu ya gafarta kurakuransu da sa su a jannatul firdaus ba tare da sadi ba muna kira ga al'umma ga cewa su sani magana ta gaskiya gwamnati tare haɗin kan jami'an tsaro tana iyakacin ƙoƙari na ganin cewa waɗannan abubuwan ba su faru ba babu shugaba na ƙwarai musamman wanda anka zaɓa da zai so ya ga al'umma ta yana cikin wani hali amma al'amari idan ya zo kuma sai a ɗauki mataki na farko na kare shi da kuma dacewa daga kai ya sake faruwa
gwamnati ya shaida wa jama'ar cewa ya zanta da fadar shugaban ƙasa kuma an amince zai gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan sha'anin tsaro a yankin na gabashin Sokoto gwamnati ya umarci kuma ba da adadin gaugawa da ta yi kiyasan asarar da aka yi domin bayar da adadin gaugawa ga jama'ar ita ma kungiyar yan kishin Sokoto akan abin da ya shafi sha'anin tsaro ta yi taro da manema labarai inda ta nuna takaici akan abin da ke faruwa a gabashin Sokoto tun inda aka fito har ga shi abin ya kai intaha Farfesa Nasiru Muktar Gatawa shine ya maganta da yawan wannan kungiyar
har yanzu waɗannan local government din guda 8 waɗanda suke cikin gabashin Sokoto gaba ɗaya suna cikin tsoro ko da yaushe mutum ma bai da suna jin tsoron kwana cikin gida ne ko balle ma a ce ya zo ya kwanta a waje to abinda a kira mu zuwa ga hukuma a kira zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamna Aminu Waziri a kawo mana tallafi na gaugawa domin a samu taimako ga waɗannan mutane akan kuma tsare dukiyarsu da kuma rayukansu
bisa ga kirayen da aka taiwa gwamnatin tarayya na ta kawo dauki akan abin da shafi sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto a daidai lokacin hada wannan rahoto na tuntubi mai ba gwamnatin jihar Sokoto shawara akan abin da shafi sha'anin yada labarai Muhammad Bello ko akwai wani sako hukumanci da gwamnatin jihar Sokoto ta karba daga gwamnatin tarayya akan wannan lamarin yace babu amma a nan gaba kadan gwamnatin Tambol zai gana da shugaban kasa akan wannan lamarin sai dai kuma akwai wani bayani da ke yawo a fasadarwa ta yanar gizo mai cewa shugaban kasa ya ba da umarnin a tarwatsa yan ta'addan da ke haddabar jama'ar yankin gabashin Sokoto Muhammad Nasir Murar Amurka daga Sokoto Najeriya